الرحمن الرحيم. لا يعني هذا ما يرى الأمور لتسهيل تسهيل تسهيلكم. شرفية أنها لا
ma'anar an a Qur'ani ko babu
an sanya zuwan ta ga irin su ma'anar min aistafa la yurwa ilayya mana ahamara aistafa la yurwa ilayya wannan kai kamar an ce min ne to amma zuwan ta da ma'anar an ina shahidin sa a Qur'ani ko ba to an shiro hin fada ya zama wato shi ka tada to ya karbo daga Sa'id ibn al-Musayyib malamin nan babba ɗaya daga cikin fuqaha as-sab'atu na Madina wanda ya wafati hijira ta 93 wato an haife shi hijira na da shekara 15 bayan wafati annabi sallallahu alaihi wasallam da shekara 5 aka haife Sa'id ibn al-Musayyib ya wafati kuma hijira ta 93 to ya sa ta rayu a duniya 78 to an shiroyin fada ya zama ku ya karbo daga shehunne sallallahu alaihi wa sallam domin galibi ruwaya sayyid ibn musayyib daga sahabbai a ga yayi ruwaya daga tabi'ai yana da matakan karanci to ta shi wato galibi an fi cewa musayyib amma kuma an ruwaito daga gare shi cewa shi babansa ba haka sunansa yake ba cewa musayyib ne haka mutanen Iraq sukan ce musayyib yakan ce sayyabuni sayyabahumullahu sayyabuni sayyabahumullahu amma dai mafi yawan malamai duk sun fi faɗar musayyib din to wasu kuma suka ce ai isnadin da ya fi kowanne shi ne hadisin da Muhammad ibn Sirin a wato malami babba ya cikin manyan tabi'ai wanda wasu ba suke ganin duk tabi'ai ba kamar sa wanda ya wafata ya hijira ta 110 a hadisin da ya karbo daga malami madaukaki shine Abidatu bin Amr Salmani wato shi wannan Abidatu yana cikin manyan tabi'ai Allah ne bai kaddara zai ga annabi ba dan ya to wajen annabi sallallahu alaihi wasallam kafin ya taso Madina yana kan hanya sai kuma hatta annabi ya wafati sai ya taso Madina sannan sayyidina Abubakar ne yake halafa amma dai an ga cewa yana cikin manyan malamai hatta sahabbai yawa sun masa shaida cewa ai lalle malami ne babba wato shi ya wafati hijira ta 72 ko da 73 abinda shi Abidatu Salmani ya karbo daga sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu wasu kuma suka ce ai isnadin da ya fi kowanne inganci shine hadisin da Sulaiman ibn Mihran al-Ahmashu shine a Ahmashu ɗaya daga cikin manyan malaman nan yana cikin manyan makaranta Qur'ani ma ko yana da kira'a amma kira'a ta fi an halittafa ta a cikin kira'o'i 14 ba a cikin 10 ko a cikin 7 ba a to shi Sulaiman ibn Mihran kenan wato wanda yake ya ga Anas ibn Malik ko da yake bai ruwaya daga gare shi ba shi yasa tabi'i ne da yake nan musa cewa zara kanin sahabi na sa a ce mutum tabi'i to wato shi ya wafata hijira ta 148 ya zama ya karbo daga Ibrahim ibn Yazid ibn Qais ibn al-Aswad an-Nahai wato wanda shi Ibrahim an-Nahai yana cikin manyan malamai an haife shi hijira ta 50 ya wafati hijira ta 96 sai bai dade sosai ba bai kai 50 ba a duniya to daga Alkama ibn Qais an-Nahai cikin manyan tabi'ai wanda shi ya wafati hijira ta 62 ko 61 amma wato san da ya wafati shi ya tsufa ya kai shekaru 90 a duniya shi Alkama ibn Qais shi ne dai wanda ya ruwaito hadisin al-amal ko to ya zamo ya karbo daga Abdul Mas'ud shi kuma Alkama ko ace ya karbo daga Abdul Mas'ud sahabi babba wanda shi yana da hadisai 848 a cikin su Buhari da Muslim sun ruwaito 64 gaba ɗaya dukkaninsu sannan Buhari shi kadai ya ruwaito 21 Muslim ya ruwaito 35 to ya wanda yake madaukaki wato shi ya fata ya hijira ta 32. To wasu kuma suka ce ai mafi daukakar isnadai shi ne a ce Kasim ibn Muhammad ibn Ali bakar Siddiq ya karbo daga mahaifinsa shi ne wato dan Kasim din Abdulrahman ibn al-Kasim ya karbo daga mahaifinsa shi ne Kasim ibn Muhammad ibn Ali bakar Siddiq. Wato shi Kasim yana cikin fuqaha sab'atu na Madina. Fuka sab'atu na Madina dan nasu Abdulrahman malamin su Imam Malik ne. Imam Malik ya karbi ilimi da yawa wajen Abdulrahman ibn al-Kasim ibn Muhammad ibn Ali bakar Siddiq. Shi Abdulrahman ibn nan ya wafati wasu suka ce 126 wasu kuma suka ce 131. Shi kuma zama ya karbi wajen mahaifinsa shi ne Kasim. Wanda yake yi wa fati hijira ta 106. To an Aisha ya zama shi kuma ya karbo daga an matasa yar mahaifinsa ita ce Sayyidatu na Aisha radiyallahu ta'ala anha, wadda aka ce gaba ɗaya ta ruwaito hadisai 2,210 a cikin su Buhari da Muslim sun ruwaito hadisai 174. Buhari shi kadai ya ruwaito 54, Muslim kuma ya ruwaito 68. Ita Aisha mafi yawa da sun tafi akan cewa ta yi wa fati hijira ta 57. Wato bayan wafatin Annabi sallallahu alaihi wasallam sai da aka wajen shekaru 46 ko da 7, kusan 47 ana ta karɓar ilimi a wajenta. Wannan ya sa ruwa daga gare ta ta yi yawa. To sai aka shi kala kaunu zo fitan da an bai gita ne musu da istinadi. Wancan na farkon ko sun mabni sirin hadi al-habl al-ali abi da ko abi da ne ai abi da sulmani ba ko bai da su.